Tariq Center, London, Albania, Lukandar, Amin Safim, Farmash Kurta. Dwar Gwaar Tela Ki Saga Sani Farmash Kumasham, Shakinji Kuda Rama, Kushal Gurupa, Ataullah Wakas, Natullah Shaukat, and Bayadullah Sajan.
Bas suna shara shara bas suna sh